tunda misalin karfe 7 na safiya ne da wasu masu jefa ƙuri'u suka ja layi a cibiyoyin zabe daban-daban dake birnin Lagos ko da yake ba a fara zaben da wuri ba a wasu sassa bincike ya nuna cewa jama'a a yau ma basu fito da yawa domin kada ƙuri'un nasu ba idan aka yi la'akari da katin zabe miliyan 5 da jihar Lagos ke tunkaho da shi Alhaji Ali Awari wani dattijo ne a unguwar Idi Araba kuma ga abinda yake cewa dazu da safe kafin zuwan malaman zabe
sunana Alhaji Alawari Muhammad Ino garin Malam bamu san dalili ba amma dai kamar yadda muke ji a labarai an ci 8 za a buɗe mai da ka faɗa 9 saurawa na bamu ga alamar su ba basu ma zo ba amma muna sa rai su dai anytime from ran kila su bullo
to ni kira za kai ga
ina kira ga jama'a dai kamar yadda ake zaben wancan lami lafiya aka tashi lafiya wannan ma a daure a yi shi lafiya a tashi lafiya wanda Allah ya ba a bashi ni kira na kenan ga jama'a kuma lalle lalle ne INEC ta rika sa alƙawarin kaman karfe 8 za a buɗe ne zama 8 kaje dai kaga mutane ga su bridge sun zo su suke jira saboda haka na kira ga INEC ta rika sa lokacin da ya dace kuma a ga mutane sun zo a cikin lokaci
assalamu alaikum nace Sanu Abi Muhammad
to me ke faruwa yanzu
to gaskiya wannan shine nce na farko da za a samu irin wannan matsalan na delay a maganan kawo kayan zabe to ba mu san me suke nufi gaba da idiyar ba zan ce waje biyu kawai aka kawo wannan an bayin mistake ba ko baba to me muke jira yanzu me suke jira da mu ba lokaci
yanzu wai asalamu alaikum
sunana Ibrahim Madan
to ga ku zaune kuna jira fara zaben da kuka
yi shi muke jira kuma tun da safe an ce 8 o'clock har yanzu ba wanne ba wanne muka gani yanzu ba su fara zuwa dai daya
amma ko wanda suke ce ba za su yi zaben
a za mu yi zabe why not
to muka ce to ko daga can ne suka samu matsala ba mu sani mu dai yanzu Allah ya kawo mana su sai mu yi fata kuma ubangiji Allah sa mu fara lafiya a gama lafiya
to ya mata banga kaman da mata wanda ke kare banga mu
da su fito insha Allah mata aure ne ai suna gida yanzu suka riga suka zauna da mu shi shiga gidaje mu fu fito da su in Allah ya yarda ba matsala to Allah ya tabbatar mana da alheri
ko da yake kafin na baro anguwar da Idi Araba malaman zabe sun zo kuma an fara zabuka a wasu cibiyoyi ya suna da
Muhammad
me ake ciki ka kada Qur'an
ka kada Qur'an mun an yi kudi an yi zabe lafiya kalau a bayan sarki kuma Allah ya maimaita mana da alheri haka muke da duk lahi mu dama duk shekara muke zabe karo ba za mu tsala Allah ya sarki
to amma ga shike mun mutane ba har yau ba su fito ba
eh za su fito yanzu da safe ne ja wannan za su fito lokacin ne bai ba za su kan Allah yadda
a bangaren sa commissioner yan sanda a jihar Lagos Alhaji Ma'azu Zubaibu ya shaida mani ta wayar tarho cewa zaben na gudana kamar yadda ya kamata ba tare da wani rikici ba a jihar Lagos sabanin abin da ya faru a lokacin baya wato zaben shugaban kasa inda aka samu tashin hankali musamman tsakanin kabilar Yarbawa da kuma yan kabilar Ibo kawo yanzu dai an kammala zabukan a wasu mazabun da aka fara zaben da guri Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos